More music at houseofsongs.com.
Yani yari una pada suni yani yani mini ni suni sa lokacin da muka kwashe soyayyar da muka yi tana da tushe ba ni misali don komai kin kwashe kina kula Murmushin da ke yi biki Kallon da ke yi biki Yane, yane Mene, yane, suri Ni babu laifi kira ni da bawa Allah ki yayi na yi biki roha Ki bar batun ma na yi dagawa Bai gyara ko Allah ya tsara ko da ba sa so banda komai soyayyar ki nake so ba kowa ba mai nisa ido ban kuka ba kwarbe cikin ido kafoka radadi na masoyi ya barka ya sa zuciyar ka cikin sarka ka gaza toshe dukanin sirranka ba zan can wai ma ka ci abinci daga Allah zai kawo sassauci yare yare
More music at houseofsongs.com.